أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته zamu ci gaba da darasi na bakwai kenan ko a cikin wannan littafi na al-qira'atul rashida kafin nan dai akwai wata kalma ta zamani wacce waɗansu ban sani ba ko sun san ta ittisal hatifi shine radio link hannu da yaba da kan ci shine ittisal hatifi mun diga ni shi ko ai gabatar da program a gidan radio ana waya da mutane shine ittisal hatifi kaga tana daga cikin kawai kalmomin zamani akwai aulama shine globalization aulama da ainin aulama aulama na bismillah alaikum salam zamu tashi darasi na bakwai kuma gashi ma ya dace ma a cikin littafin shine darasi na bakwai at-tahawun ko to kalman at-tahawun ta kan zo da ma'anona da dama daga cikin ma'anonanta ta kan zo da ma'anar sakaci ta kan zo ma'anar sakaci ta kan zo da ma'anar wulakantarwa watan daukan abu ba da rashin daraja wa amma idan mutalahu faqadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan gatanan to at-tahawun jahada yayi kokari nakhara shine ya fafuke abu yayi rami ya fafuke yara ya fafuke guri yayi rami da kanin da aka samu mankhar chisel da kafintoci ke amfani da shi chisel mankhar wahana yayi rauni inni wahana al'azmu minni washta al ra'su shayba mankhar namala ya akwai wanda ke sama'i ne shi akwai wanda ke sama'i ne shi kaga shi ma in ka ce minhar din shi ma zai dauka minhar kana rajulani yastagilani fi sunni safina ya kasance akwai dan sun mutane guda biyu da suka shagaltu wajen aiwatar da jirgin ruwa ma'ana sana'a ta jirgin ruwa fa wajada dudatan sai suka samu tsutsa fi kitati khashabin a wani yanki na katako sagira karami wa arada ahaduhuma an yarmiyaha sai ɗayan su ya nufin ce dauke ta jefar da ita falam yarda zamiluhu abokin shi sai yaki bai yarda ba wa qala sai ce inna khashabatin sagiratin a ai dai karaman katako ne kai la ta'siri la hafi bina is safina ba ta da wani tasiri wajen ginin wannan jirgin wa fi ramiha khasalatun alaina in kuma ka jifar da ita akwai hasara gare mu fa udkhilat al khashabatu sai aka shigar da katakon a cikin jirgin ruwan aka batta wa tammat as safinatu sana'an jirgin ruwan ko kuma kera jirgin ruwan sai ya cika wa sarat tagdu sai ga jirgin ruwan kuma ta shiga tafiya wa taruhu tana yin sammako tana maraituwa ma'ana da safa za ta fita da kayayyaki da fasinjoji da yamma kuma ta dawo da su fil bahri akan teku bi salamin cikin aminci wa ba'da sinina kalila bayan yan shekaru kadan waladatu dudatu didanin kafira kun ga dudatu tsutsa didan shine jami'i kun gani yauwa sai wancan nan tsutsin ta haifi tsutsotsi da yawa aka nat kalbal khashaba sai suka shiga cinye zuciyar wannan katako dan garamin nan hatta na kharata har sai da suka huda ta wasarat sai suka shiga yin tafiya fi ma jawaraha wato sai suka yi tafiya cikin bangaren da ke gefen wannan katako min al khashabi na katakon nan hatta wahana har sai da yanoni wasadafa safinata nau'un shadidun wato ma'ana suka ji cin wannan katakon har sai da suka kuma koma suna cin katakon jirgin ruwan wasadafa safinata nau'un shadidun sai aka sami nau'un da alhamza ko igiyar ruwa irin heavy storm din nan kun gani za ga ruwa yayi yunkuro sama ya mummurde a sama wannan shine zai tinkari wani abu dake gaba ko kuma ya dawo kan jirgin ruwan sai yanda ka san an dibo ruwan tekun ne an watsa mata to wasadafa safinata nau'un shadidun sai wani nau'in igiyar ruwa mai tsanani sadafa safina sai ya karo da jirgin nan kunaka musadafa ko musadama karo istidam karo ba kunaka istidamun baina sayyarataini akwai road accident tsakankanin motoci guda biyu kun gane musadama ko sadama musadama kharamaha wanda ya huda jirgin ruwan nan kharman sagiran kuji kadan dan karami da khala minhu alma'u sai ruwa ya rinka shiga ta kasa ya rinka shiga wannan kujin kar ku manta garan ai waɗannan tsutsotsin sun cinye wannan guri ne na jikin katakon dake ginin jirgin ruwan shikenan sai gurin yayi rauni da kanar ruwa bayan ya bugi gurin ko sai fusa shi sai ruwan kadan kadan ya rinka shiga thumma tasal al kharqu ana nan sai wannan hujin shine al kharqu afwan al kharmu sai wannan hujin yayi fadi hatta lam yastati al mallahun har sai da takaima ma'aikata jirgin su ne mallahun sailors s a i l o r saila shi matukin jirgiwa to har sai da kai matukin jirgiwan sun kasa sun gaza tasrifal ma'i dakhil kauda wannan ruwa dake cikin jirgin ruwan fi safina a cikin jirgin ruwan fatasakalat yake ne sai jirgin ta nauyi wa garika ta nitse bi mafiya da duk da abin dake cikin ta kun ga wannan bawun din yana da ma'anar ma'a ai ma'a mafiya duk da abin dake cikin ta minal amal na mene na dukiya wal anfusu da rayuka wala shakka anna hadha al kharm babu shakka kun ga wannan ramin lam yasha bai faru ba illa min tilka al khashabati sagira sai dalilin wucin nan ikarman katakon da da ɗaya nufin ya jefar to yanzu gashi ya za mu sasara ɗaya ya ce a kar a jefar allati kana biya dudu ta wanda tsutsan nake ciki Walau Rumi yadda dai a ce an jefar da ita inda ma zahara aibuha yayin da suka fahimci akwai tana da aibi lama hasala hadhi musiba to da wannan musibin bai faruwa almuhzina mai sanya bakin ciki fa innal amal as-sagir saboda kaga dan aiki da karami kaseeran ma ya atina binata'ij dewa sau dewa zai zo da natijoja la ta'sirun kabir wanda zai zama yana tasiri gaba innal umura daqiqaha mimma yahiju lahul azim innal umura kun ga lalle al'amura daqiqaha kananan su mimma yahiju alazim laha na daga cikin abin da babban fitina zai faru saboda ita kenan ashe idan kaga baraka za ta faru ka dauki mataki tun da wuri shi yafi a stitch on time saves 9 to tuda kan kace idan kaga baraka ko mun kankanta ta fara kunnuwa ta fara faruwa to sai kai kokari ka kashe ta ka toshe wannan barakar amma in ka batta sai ta haɓa ku tafi karfin mutum a stitch bara rubuta Stitched on time saves 9. Yep. Duk lokacin da kaga wata musiba za ta kunno kai to tuntuna karama ka toshe ta in ko ba haka ba tana haɓa kuwa sai ta fi ƙarfin mutum wa alaikum salam ya kan zo da ma'anar susa amma a nan yannan ya zo da ma'ana ne figurative meaning ka gane ko wannan kamar irin me ake cewa da Hausa rigakafi ya fi magani to irinsu me ake cewa da Hausa ba karin magana ba da zaurance ba eh duk sai shiga kadamun haƙi shike tsore ido eh duk sai shiga so sai sun da karena very good shi zai shiga shi bai ku gani a daka is dauko karin magana waɗanda suke nuna ma'anan lafazin duka fasara da shi so sai kwa kun gani yawwa kaman ba zaurance ba karin magana ba magana ne wanda yake za a kawo shi amma akwai wa'azi cikin sa sai bango ya tsage kadan gare ya samu gurin shiga ruwa baya tsami banza ko di to wannan gatsi ne ko ai ko kuma to ruwa baya tsami banza to duk irin waɗannan maganganun shine irin wannan na jin turanci alkutunu audiga na'am to suna nan ne na'am sai wannan kullum duk shi da lamata sai